Yanayin da ake ciki yanzu a wasu sassa da ke fama da yan bindiga a arewa maso yammacin Najeriya ya daidaita yankunan da jama'ar su, inda da yawa suka kauracewa gidajensu domin su tsira da rayukansu. Bayan kiraye-kiraye da jama'ar ke yi da kuma kokawa da wasu jagororin al'umma ke yi, akwai alamun watakila mahukunta sun fara tsaurara matakan da suke dauka. A Sokoto da ke yammacin arewacin kasar, mazauna yankunan gabashin jihar sun tabbatar da cewa sun ga jami'an tsaro na shiga dazukan yankin har suna jin karar harbe-harbe. A cewar wani mazaunin yankin, dama kafin isurar jami'an soji, akwai jami'an tsaro na JTF daga jihar Zamfara da ke shiga yankin suna rikiyar motocin da ke zirga-zirga daga Isa zuwa Shinkafi ta jihar Zamfara.
To dan suna cikin bisa hanyar wannan dogon kare an wuce muriki, dan nan bala'in yake. Wallahi sun ka tabar da su. To sai sun kai misayar wuta, alhamdulillahi sun kashe mutum wallahi ya akalla ba mu kai kwatanta maga wannan. Sannan jiya kuma sojoji sun shiga can wajajen Bafarawa an rume sarduku. To su ma ba mai iya tantance adadin abin da an ka kashe. Kuma inda ana haka, da ina tabbata ma wallahi bashin laci ko dan bindiga sai ya fito ga gidi ya ci shi ba dan bindiga bane shi. Je wallahi alhamdulillahi duk wanda an mutunan Isa ya ji dadi kuma yana don ga labari jirgi sama sojoji kasa.
Na sake tuntubar wani mazaunin yankin Aminu Esfada wanda shi ma ya ga shigar jami'an sojin.
To in lalle jiya sojoji sun shiga ta garin Buzai, shigo sun shiga ta garin Bahara mota 14. Tun dai an yi halbe-halbe sannan su ma nan tuzuri sun ka je jiya har kusan kare 6. Su gwaraya suna saman tsauni sai su 500. Duk kuma sojojin suna nan wani wuri inda ake cewa inda an ka ajiye ta mota mai kaca wadda ta yi wani aiki ta lalace. Su sabiri a sunan gona wajen. Su salba su salbu.
Duk da yake wasu na ganin cewa kawo yanzu ba a samu labarin kashe kowa ba, amma dai sojojin da masu taimaka musu suna cikin daji sun ja daga da su da barayin. Shugaban rundunar adalci a jihar Sokoto, Bashir Altino Guyawa, wanda shi ma dan asalin yankin ne na Isa, ya ce akwai bukatar dagewa ga wannan fadan kada a jawo mutane ramuwar gayya.
A yi cin kwan makamniya mada, tun da yake su ainihin yan bindiga daga dabobinsu har dabobin da a cikin zawar an ce je an gane su suna wuce kewa da masu nuka suna taruwa wuri guda don su tunkari waɗan. So abu ne wanda idan ba a ci gaba da su ba, to ramuwar gayya ke biyowa irin wanda ya faru lokacin da an ka kai harin bom tsaika. Don wannan harin da aka kai tsaika ya sa illar da aka yi musu sun husata, wanda muke ganin cewa waɗanda ma hare-haren wanda an na gidan bawa da sauran kare mutane da sauran cin zarafin jama'a duk sun biyo baya da sanadiyar wannan harin wanda aka kai musu tsaika wanda ya jikkata dabbobin su, ya jikkata wasu uwana su.
Jama'ar wannan makon da sati ɗaya kenan da ayarin gwamnatin Najeriya ya ziyarci jihar, inda ya jaje akan matafiya da aka kona a garin na Isa, inda zantawar da ayarin yayi da jama'ar yankin ya bayar da tabbacin cewa za a ga sauyi cikin mako biyu. To sai dai fatar jama'a ita ce a magance matsalolin baki daya, kada a soma a bari kamar yadda ya sha faruwa a wasu jihohin kasar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.